Muryar Amurka a Washington DC.
Malam Aliyu Wara yace wannan batu har ya kai idan baka yi ba sai a ce baka san yarinyar.
To shi kuma Malam Yusuf Nura Inuwa Jiwo cewa yayi wannan ai corruption ne.
To Amina shi kuma Ibrahim Adamu cewa yayi wannan neman wurin zama ne kawai da neman suna.
To zalla shi kuwa Awwal Jabir Sufi cewa yayi wannan aikin lada ne ko ba a azumi sannan kuma neman albarka ne.
Matiniki Ingawa Allah ya sa na fada daidai yace yau da gobe ni dai a gani na hakan bai dace ba saboda zai ƙara sanya samari janye jikin su wajen neman aure.
To shi kuma Abdul Abdulhamid cewa yayi yau da gobe a gaskiya irin wannan yanayi na halin rashi da al'umma suke ciki bai kamata iyaye su nemi kayan azumi ba.
Umar Adamu Katagun yace hakika kai wannan kayan azumi gidan su budurwa yana da matukar muhimmanci domin hakan yana nuna soyayyar ku tana da matukar tasiri kuma shine hanya daya tilo da zai tabbatar wa mutane cewa kun gamsu da juna ta fuskar soyayya.
To sai kuma amsar Sani Tambara Adamu Allah sana faɗi sunan ka daidai yace shike sa al'adu na ƙara yawa wani zai ga idan bai kai ba kamar zai samu matsala a gidan da yake neman aure.
Shi kuma Usaini Alhaji Ali ne gishiri Rijau yace eh matakar mutun yana da hali to ba laifi bane domin kyautatawa wanda kake so yana da matakar tasiri a wurin dada kauna a tsakanin su amma matakar babu hali to bari yafi domin Allah ya fada baya kallafawa rai abinda ba za ta iya ba dan haka filin yau da gobe ina muku fatan alkhairi
to sai kuma bukar gursuma da masak daga jahar Borno yace a gaskiya mu dai a al'adar mu sun sarar kai su ne idan sallah ko azumi yazo suke kai kayan abinci gidan ƴaƴan amma ba mu bane muke kai musu
Ibrahim Madaki yace gaskiya ana wara ayin hakan baya da wani amfani duba da yanda hakan ke kawo matsaloli a zamantakewa
to sai kuma Adama Babaji garkuwa tace kawai idan mutun zai iya yayi kyautatawa ne idan ba hali shikenan
shi kuma Ibrahim Suleiman Matika daga jahar Kebbi karamar hukumar Bunza yace gaskiya wannan al'adar kai kayan azumi gidan da kake neman aure kyautatawa ne dan neman aure campaign ne idan ka aure ta ai shikenan
to sai kuma amsar mu ta karshe a yau daga wurin Muhammad Sani yace yau da gobe ko ajiya da yau naga waɗanda suka kai kayan azumi gidan su rakai ana wa ganin wannan al'adar abu ne mai kyau tunda dai bata ci karo da koyarwar addinin Islam ba to jama'a masu sauraro mun gode kwarai da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da Baki Samari da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu domin ba su damun mayar da martani akan al'amuran da aka tattauna da ƴan mata a makon da ya gabata kamar dai yadda muka bayyana a farkon shirin
bisa al'ada na soyayya saurayi yakan yi wa budurwa kyauta ya Allah lokacin wani biki ne ko kuma haka nan kawai ya bige kirji don ya dada mata ya kuma ƙara dankon soyayya al'adar mu nan Hausa akwai lokacin da muke yin kyaututtuka kamar lokacin azumi lokacin sallah za ta yi biki ne ko kuma wani abu to amma fa kwanakin nan ƴan shekarun nan an fara samun tsaiko da cikas tsakanin masoya maza da zuwa wurin mata a inda kukan samu wani dalili na kun nemi fadan matan duk da kun san cewa za a fara azumi saboda kada ku yi wannan hidimar ta mai suna shi kayan azumi da ake badawa wa mace
wannan fa kayan azumin ganin dama ne
au baka ma bari na sauka ba har an fara
Allah ganin dama ne
au ba wani al'ada ai ka fita wace dama
wani al'ada
au
a wani al'ada ganin dama ne
saboda aljihun ka zai a wannan
ba maganar aljihu bane ni ban duko ka taba daukan al'adar nan ka dora wa kanka
sai al'ada ma me ka maganar al'ada ana zancen cewa lokacin azumi yazo sai ka wani dauki abu ka ba tsakanin ku dama me ka maganar al'ada ma
ba ku ba al'ada
ne ko ya maka wani ai
tun dama shi ba wajibi bane
to
dama wannan
kai maganar zai gina soyayya nan naku ai kana son ka ƙara inganta
I'm not going to be able to do it. Su ba suke amfana da shi
to kai kuma kana bakin suke da kanka
yo saboda ba shi ne ba da 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 ba da
ba da ba da ba
da ba da
ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba
da
ba da ba
da
ba da ba da ba
da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba
a gidan nasu
a gidan nasu da tuwo ake sahur ake wannan
kai ne ake gina a ce ka kawo kwai ka biyu ka kawo ka za ka kana mai maka kawo kwai
ka wai ya ne ce ma wai
an ji shekara
to
kana ta hidima
to
dan kuma azumi ya zo baka dauka kawa da wasu
yana mai
to sai an gane fa
ka ai ba ya bane
baka ba da wannan
to sai ka san cewa idan azumi ya zo kai baka da wasu hidimomi
kullin da kake da
shi da
aka ce miki zamani ya zo
zamani ya canza
muna yunkurawa muna so dinga shiga suna ayyuka su ma suna shiga bashin nan
to saboda
taimaka mana mu ma ranar da bazan ga taimaka maka mu ba to idan ka zo tare jiki kawai mu ga wai
namiji ya taimaka
kai ma kana son ta lokaci ya zo na bada wani abu idan baka bada ba ai ka dauko ta baka
wai har cewa har cewa suke yi wai dab da azumin ma samari sai su kirkiro fada ne ba da sai mutum da wannan ga nan sai a jiro da magana da
nan wannan akwai akwai
kudin dinki wannan kuma ya hawo ne abu ne
wannan ko
ina
ba ina ki yau
a
to bijin waye
bijin su ne
bayan azumi
magana kai ba
wannan Allah shi ya ma ji ya ma karafa yace wa hada kai sannan ma wai bane ba za mu
eh ba kai ba ai ba ta mata dama to dama wa kai sannan a gidan sa ake mata
Ah, maganganun da suke farkawa na bani mamaki. Wato na fahimci cewa rayuwar yau ba kamar na jiya ba. Amma dai wai har kina ganin har ya kai ga a ce mata ma suna daukar rabin haƙƙin nauyin gida?
To a gaskiya Amina, bani da wani takamammen ra'ayi akan wannan batun saboda kowanne gida kika gani kina da tsarin da ke yi masa aiki. Maganar nauyin gida addini ya kayyade mana haƙƙin mata da miji, kuma kowanne ya san nauyin da ke kansa. Amma babu laifi a tallafawa juna a kowanne fanni, walau kula da yara, walau kula da al'amuran cewa da gidan baki daya.
Wannan gaskiya ne. Bari dai mu koma ga wannan namu, mu ji karshen wannan tattaunawa.
Yanzu wai ɗan azumi ya zo aka haye wuce aka kaga baka kawo kwai madara waye ta ce anya wannan zai aure shi ake cewa ba zai iya rikewa ba anya zai aure shi kwa anya zai aure ta to dama ba san
hada lefin iyaye to a to da suke da ana fa da ana fa da ana yi wannan kana kwai madara
kai abinda za so ka bani ba
da ana san ka sai to kwai da wannan
to kwai
da wannan kwai da wannan ai da komari a da kuma rinta daga alko yadda na ganta kace kar kuma rin a ba ta
ba
inda yake sai na kawo abu ba 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 haka a ba ta haka kuma rin na ganta sai a yi a ba da rin sai a yadda na ganta
wannan cewa wani muna wani kirkiran fada wani waye wani kai ma sai lokaci da banka ta dawo ba za ka
ga ba ka ji ba bari ka ga abin da yasa ake cewa wai mu maza mana kirkiran fada da azumi abin da yake kawo shi fa ba wani bane idan aka ce ma azumin tsora sati daya ko kwana biyu kaga kai kanka kana tsanin ka kawo iyayenka
to
haka ne
kwana ne
idan kana da kanwa da take gidan wani ba su da karfi
za ka ce ma kama
don ba makwabtan ku ga makwabtan ku su ma suna
kana son ka nemi lada
ta kuma wancan kawai daga ka ce ina saiti
shi ke nan
kuma
ba
ai ta ma mun ka shigo ni
to ba ita ba ma ta iya
sharra kai ka nemi fadan ciki
kuma ka
amma da yake yi ne kusa kullu waya
ba ni ba ni
ko kana muku to ina ruwa
to
yo azumin ko an fara fa ba mun ci zace dake
anya ba mutanen nan ba ku
ci ko mama na ni take jira ba mu da babba
ba ya ba san can ai
amma na take jira da tsaye baka kawo mun ba
ka za ba
kuma abin da nake
na ji
da abin nan fa ba
wani ne kai ji ba kawo mun ne wannan dika
me kace shirin
kawo
mu kuma ba ka sani ba idan ka gama kawo kwai da waye da su wannan kamar yanda aboki na faɗa idan azumin ya kusa karewa sai kuma a ce
kawo na dinki sai ka ce matanka
na sallah
sai ka ce matanka
to ai iya ne ba ta zama
ta zama ka zama ba ba ku garanti idan
aka bari ne mu abu da ke ganewa shi da idan
shikenan
idan ba mu kawo ba azumin ya wuce aka zo kuma duk da haka ana nuna mana soyayya mun san cewa akwai soyayya
akwai soyayya
bari baka ce mun san cewa ana son mu amma da mun zo mu tawo wani lokaci ya wuce
bari mu tsara miki abu
wannan abin da kuke yi
abu na biyu abin da ya sa ma muke tsoron kai musu din
ana diwa kai gidan wasu ba
a yo sai ka gama kila wancan wanda take so shi yana nan bai da komai
sai da wannan
ba wani kasa ba sai dai ya ce
ba kuma miki da hali
sai dai ya ce kai ai wallahi wancan na so na
ya kwashi girki
kullun yan baya kada an kira shi
amma
ba
shi ba ana wai kiran shi
me za ka ce
sai
kuma ana nan mun amma kai ke kawo
kai
ana ne ba
kai ne ka
kai ka kawo
a ce da wani katon banza
sai ka ce kai ne ATM
mai jama'a wanda
suke haka shi kenan
haka shi
ma ta sun
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going basu da tabbas
ba
ranar
ba kan da kuma mata hadoce da yake huda
da uban
da
uban dami din
saboda haka
na ma shi ya samu hidima wannan
yawa
amma yanzu ina dan magashira ina kokarin gyara rayuwa na
wato
yanzu in tamo ta ce
kan da ma ta
kan da ma uban su wancan ya samu hidima a gare shi
yawa ya zama mai wajibi
in yayi hubda ita sai ci gwanin
shi ma
ya ma kamu ma yi hubda ita hidima zai
a shi ma
ya ma sai
ya ma
da ya zo yin hukun da hidima
ne to kenan kuna ga auren ka dai shi sa ma
tabbas ne da ba mu da shi
ma auren
na shi kan masu ne
shine
ai da gaba mu suke yi
I don't know.
I don't know.
Jama'a albarkacin watan Ramadana ga wannan nasihar.
Sunana Dr. Bashir Ahmad Yankuzu FUT mina. Bismillah billahi tawfiq. Wannan wata akwai darussa masu dindin yawa. Darussan suna da yawan gaske. Na farko Annabi ya karoki Allah, Allah ka sa wannan wata da ya fito mana ya zama ya zo mana da abin da ke da alaka bil amni, kwanciyar hankali, wal iman da karuwan imani, was salamatu wal islam da zaman lafiya da musulunci, sannan da dacewa da abin da kake so Allah kuma ka yarda da shi. Saboda haka babban wani abu a cikin wannan wata shine fatan a samu waɗannan abubuwa da Annabi ya addu'a akai, zaman lafiya, karuwar imani kwanciyar hankali da mika wuya ga Allah ta'ala da yin aikin da yake yarda ciya wurin Allah saboda haka wannan babban abu kenan a cikin wannan wata sannan bayan haka cikin wannan wata na Ramadana akwai darussa da suke da alaka da hatta abubuwan da suke faruwa a kasashen mu muna koke-koken rashin zaman lafiya ana koke-koken abin da ya shafi hatta satan mutane ana koke-koken irin waɗannan da za mu yi aiki da darasin da ke cikin Ramadana da duk waɗannan abubuwan su zama tarihi gaba ɗaya saboda me akwai abubuwa muhimmai da zamu iya kula da su da yawa in kaga rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali yana da alaka da abinda mutane suke furtawa bakin su akan yi magana abinda ya shafi fake news ku dai aikin ku ne abinda ya shafi labaruka a cikin azumi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa duk mutumin da yake azumi haramun ne ya zama ya yi shaida zu wato shaida ta ƙarya idan yayi wannan zai karya masa azumin sa wato zai rasa azumin sa kaga ashe a cikin azumi akwai darasin abinda zaka faɗa ya zama gaskiya ne sannan na biyu daga cikin abubuwan da kan kawo ya mutsi da rashin kwanciyar hankali akwai cin mutuncin juna zagin juna aibata juna da rashin hakuri da juna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mai azumi na azumi to kai ya kuskura koda wani zai zage shi to shi yace inni sa'imun ni azumi nake wato cikin azumi ba aibata wani ba zagin wani ba cin mutuncin wani kaga wannan in muka dauki wannan darasi a rayuwar mu zamu samu sauki sai abu na uku babban darasi tausaya ma juna da yawa abubuwan da ke faruwa na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai zalunci ciki akwai wadanda aka zalunta ba su iya hakuri akwai wadanda kuma suke da mummunan zuciya dama keta ce a zuciyar su saboda haka suna son su yada wannan ta hanyar wannan ketan za su je su kashe wasu ko kuma ta neman duniya su je su yi kala to sai zama a cikin azumi abinda babban abinda ake bukata cikin azumi shine tausaya mu wanda bai da shi ya zama cewa Annabi ke cewa idan ka taimaki wanda yake a wato ainihin azumi ya bude baki zaka samu lada irin kwatankwacin ladan sa sannan sadaka a lokacin azumi kyauta a lokacin azumi taimaka mu na alkin azumi ana son aifiye da kowanne lokaci mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu bi abin da yake shimfida a cikin shari'a sai mu hutar da kanmu
ana Allah subhanahu wataala at-tawfi wa ana ajzi bihi dan uwana ku kadaita da bautar ubangiji a cikin wannan wata mai albarka Allah ka karbi ibadunmu ka samu daga cikin ƴancacci a wannan wata na Ramadan amin
ka kawo ƙarshen shirin yau da gobe a wannan lokaci yanzu a madadin waɗannan gugaye muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da take hannun gabatarwa Zahra Aminu Sani da wanda ya daidaita mana sauti ya kuma hada mana shirin baki ɗayan sa Daniel Brown da dukkanin ma abokan aiki da suka fara gudunmu a cikin wannan shirin ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a sharuwa lafiya
Allah ba ma hauni samu kaddari